أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله زامي كراتون اللتافي من البركة واتو اللتاف من قيد الأحمدي na mallamin shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rubuta game da wato wannan munasabar maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Insha Allah, Allah ya sa mun samu dama, zamu kanta shi daga farko har zuwa ƙarshe, inda ake karantawa, inda ake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am. Mallamin shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara yace bismillahir rahmanir rahim. يتي يقول ابن الحجي عبد الله إبراهيم لا يزال في جمال مولاه يحيم هذا الفيض الأحمدي. يتي ابن الحجي عبد الله يشي أكي فارا أنبتا واتو أشي ابن شيني فائلا ابن الحجي عبد الله دن الحجي عبد الله شيني شيخ إبراهيم واتو شيني إبراهيم لا يزال في جمال مولاه baya gushewa a cikin jamalan nan ta ubangijinsa yahi yana mai taimauta ya kunu yana fada sai kuma bata fadi ya kunu yana fada hazal faidul ahmadi yace wannan kwaranya ce daga halarar muhammadiyya wannan kwaranya ce daga halarar muhammadiyya haka ce faidu wato ana nufin kwarara kwarara shi yasa zaka ana cewa faida faida wato yan faida wato faida din Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi yazo mana da ita abinda ke kuma faida din shine kwarenyar alheri duk wani abu da ake cikin tsanani da bala'i da musiba wato da kuma tauyewar addini da aka yi da yazo gaba da duk sai ya yayi waɗannan abubuwa da irin kunci da addini ya shiga na irin barazanar da kafire da yahudu suke yi to Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo mana da faida duk aka yayi waɗannan abubuwa to shine asalin faida kenan a ringa fadar faida wato shine kwarenyar alheri da duk abin da ya zama mai wahala sai ya zama zuwan shi duk ya saukaka to shine yake cewa haba faidul ahmadi wannan shine littafin faidul ahmadi fi maulidil muhammadi wato wanda yake bayani game da haihuwar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ki alhamdulillah yabo da godiya tabbata ga Allah bi lisanil martabati li jami'ati al asma'i wannan jami'ati lil asma'i innan agoge lil din ai bi lisanil martabati li jami'ati al asma'i yake yabo da godiya tabbata ga Allah bi lisani da haishan nan al martabati jami'ati na martaba na martabobi aljami'atul asma'i wanda yake mai taro sunayi was sifati da sifofi wal maqamati da maqamomi wal ahwali da haloli wat tajalliyati da tajalluli wal kamalati da kamaloli to dan dai muna so ne ni karatun mun samu mun sauke littafin da duk waɗannan akwai bayanai daban-daban wanda suke na sufayi ya ka ce jami'atul asma'i was sifati wal maqamati wal ahwali wa tajalliyati wal kamalati shi ban yi ce gabar cewa man aujada wallahu wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya samar da shi qabla wujudil wujudi kafin samuwar samammu min ainil mutlaqil wujudi daga asalin mutlaqin samuwa asali ya ka ce aini ana nufin asali wato shine ya ka ce ainin mutlaqin samuwa wato asalin mutlakin samuwa alwujud ana nufin duk wani samami wanda Allah ya samar da shi duk wata halitta inda ba Allah ba to alwujud ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin mutlakin samuwa waja'alahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi aina ayanihi shine ainin bayyanar ita halittai wato ainin bayyana ita wannan samuwar da aka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin bayyana su wa sababa kuma shine sababi fi wujdanihim a cikin samuwarsu man kana nabiyan wanda ya kasance annabi wa adamu bainal ma'i wa tin tun annabi adam na tsakanin ruwa da yumbu bal kai bari dai kana nabiyan ya kasance annabi wala adama tun babu annabi adam wala maha tun babu ruwa wala tina tun babu yumbu ahmaduhu ina yabansa wa ashkuruhu ina gode masa wa ashhadu annahu la ilaha illa huwa na shaida cewa da shi Allah subhanahu wataala ba abun bautawa da gaskiya wato babu wani ubangiji illa huwa sai dai shi alwahidu wanda yake guda daya ahadu tallin tal wato makadaici guda daya tal Allah subhanahu wataala lam yalid wato Allah subhanahu wataala bai haifa ba walam yulad ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahadu walam ahadun babu wani mutum daya ya kullahu da ya kasance a gare shi kufuwan tamka ko kini ko misali shi kufuwan yana doka kaga ce tamka wato wanda za a ce gashi irin sani to babu wani wanda ya zama irin Allah subhanahu wataala babu wani wanda ya zama kinin sa ko ya zama tamkar sa wa anna sayyidina shebran yake na sheda cewa dai shugabanmu muhammadu annabi muhammadu abduhu bawan sani wa rasuluhu manzan sani allahumma salli ala ya allah kai salati aka ce allahumma dinnan wato an tattaro duk sunayen allah ne gaba ɗaya cikin allahumman nan ai kaman ka ce ya allahu ne ce ya allah shi kuma allahu ya tattaro duk wani suna na allah subhanahu wataala na wallahu allazi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim almaliku alquddus assalamu alal mu'min almuhammin alaziz aljafar almutakabbir har zuwa karshe as-sabur to duk yana cikin allahu duk yana cikin allahu to shine da aka tashi idan aka ce ya allahu to idan aka sanya yaqun gaba daya an tattaro dukkan sunayen gaba daya wanda aka ambata guda 100 ba dai din nan to duk an taro su idan aka ce allahu to idan aka tashi da hikima sai aka ce allahumma wannan mimun din tana a matsayin yaqun ne na al wato ya allahu idan ka ce allahumma kaman ka ce ya allahu an gane manci ya allahu ina ce allahumma ya allah salli ala kai salati ala sayyidina muhammadin abuda shugabanmu annabi muhammadu ala fatihi mai budewa lima ugulika ga abinda aka kulle duk wasu abuwa da aka kulle ko kuma ka ce mai budewa wato daga abinda aka kulle na kofofin aljanna ko na dukkan ma alhi wa rakatimi wanda shine cika mako lima sabaka ga wadanda suka gabata sune annabawa nasir da haqqi bil haqqi mai taimakon gaskiya da gaskiya wal hadi ila siratil mustaqim mai shiryarwa zuwa tafarki wanda yake madaidaici wa ala alihi tare da an wato tare da alihinsa hatta qadrihi gurgudar wato wannan matsayinsa wa miqdari al azim da matsayinsa wanda yake mai girma wa ba'al cewace bayan haka lama aradallahu al maliku al haqq yayin da Allah subhanahu wataala al maliku sarki al haqq wanda yake mai wato sarki na gaskiya yayin nufin an yuburiza nuru sayyidul wujudi ya bayyana hasken sayyidul wujudi shugaban samunmu lamma aradallahu yayin da Allah yayin nufin al maliku shi Allahu al maliku dinnan na a cini na Allahu din ai Allahu Allah al maliku sarki al haqq wanda yake na gaskiya ko kace matabbaci yayin da yayin nufin an yuburiza nuru sayyidul wujudi ya bayyana hasken shugaban samunmu wa yaj'alahu khalaqan sai yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zama halitta ne mutamayyizan na musamman wato ya sanya shi ya sanya manzon Allah halitta ce ta musamman aka ce mutamayyizan na maizin ne ai abu wanda yake na musamman shi ake kira da maizin shine mutamayyizan ta musamman ya sanya shi zatan zati mustaqillan wato wanda yake matabbaci wa an yujada bihil wujudi wato wa an yujada dan ya samar bihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwujudi samammu min mahadi fadli saboda tsantsar falala ta Allah subhanahu wataala wal karami da karamci wal judi da baiwa khalaqa nura sayyidina muhammadin sai ya hadaci hasken shugabanmu annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kabla an ya khalaqa alhujba kafin ya halicci shamkai wato ya kace shamkai kaman hijabi kaman wani abu da ya tsare ba a gani to shine aka fara halitta wal arsha da al arshi wa ma fi jawfihi da abin da ke cikin al arshi waja alahu sai sanya shi umudan ginshikai min nurin na daga haske yusabbihu allah yana tunbihi da allah ta'ala madaukakin sarki qabla durrati kafin lu'lu'i wal arshi da al arshi wal kursiyi da kursiyi atai alif amin da shekara 200 bi ma atai da ni aka aga shi to 100 kamar da ce ni atai to 200 eh to alif amin 200 wa an ali an karbo daga sayyidina ali bin abi talib dan abi talib karramallahu wajhahu Allah ya karrama fuskar sa abinda yasa Allah subhanahu wataala wato yasa ake cewa sayyidina ali karramallahu wajhahu saboda shi bai taba yin sujada ga wato gwanki ba tin da yake annahu cewa da shi sayyidina ali kala yace kalakallahu nura muhammadin Allah subhanahu wataala ya halicci hasken shi goma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abla an yakul samawati wal arda tin kafin ya halicci samai da kasai wal arsha da al arshi wal kursi da kursi wal hujuba da shamukai wal jannati da al janna wan nara da wuta wad duniya da duniya wal akhirati da lahira wa adama da annabi adam wa shisan da annabi shisu wa nuhan da annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa sulaiman da annabi sulaiman wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa bi 600 alif amin da shekara 600 wa 420 alif amin da 24 an halicci hasken manzala sallallahu alaihi wasallam kafin waɗannan abubuwan da aka ambata kafin su kafin a ce an halice su to an halice hasken manzala da shekara 624 kuma kalakallahu sannan Allah ya halicci ba'dahu bayan sa isnai ashar hijaban hijabi 12 al-awwalu hijabi na farko hijabul qudrati hijabin nan na iko asali na biyu hijabul azamati hijabin nan na girma asalisu na uku hijabul minnati hijabin nan na baiwa arrabi'u na hudu hijabur rahmati hijabin nan na haram na rahama alkamisu na biyar hijabul sa'adati hijabin nan na arziki asalisu na shida hijabul karamati hijabin nan na karama wato na karamci asabi'u na bakwai hijabul manzilati hijabin nan na daraja lokaci matsayi daidai ne asaminu na takwas hijabul hidayati hijabin nan na shirya atasu na tara hijabun nubuwati hijabin nan na annabta al'ashiru na goma hijabur rifati hijabin nan na daukaka al'adi ashara na goma sha daya hijabu ta'ati hijabin nan na biyayya asani ashara na goma sha biyu hijabu shafa'ati hijabin nan na ceto suma kamahu to bayan duk an halarci waɗannan hijabai guda goma sha biyu da aka ambata an gane suma aqamahu sai Allah ya tsayi da manzon Allah fi hijabil qudrati a cikin hijabi na farko wancan wanda aka fara halitta sai aka dauki hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanya shi a cikin wannan hijabi da aka sanya shi a cikin wannan hijabi isnai ashara alfa sanatin sai dai shekara 1012 a cikin wannan hijabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan hijabi wato wa huwa yaqulu yana fada a cikin wannan hijabi yana cewa subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji Allah wanda yake a'ala madaukaki wa fi hijabil azamati a cikin hijabi na girma ihda 10 alif sanatin sai da shekara 1011 wa huwa yaquli yana cewa a cikin wannan hijabin yana tasbihi yana cewa subhana alimin sirri wa akfa subhana alimin sirri wa akfa wa fi hijabil minnati a cikin hijabi na baiwa 10 alif sanatin sai da shekara 1010 wa huwa yaquli yana cewa subhanar rafi'il a'la سبحان الرفيع الأعلى هي دي تين ونن تون شكرا دبوغوما دي جي ينا ونن تذبيه وفي هجاب الرحمة أتكين هجاب من رحمة تسعة آلات سنة سي دي شكرا دبو ترى وهو يقول ينا شوا سبحان الرؤوف الرحيم سبحان الرؤوف الرحيم وفي هجاب السعادة أتكين هجاب واتو نسعادة ثمانية آلات سنة سي دي شكرا دبو تقص وهو يقول شي ينا شوا سبحان من هو دائم لا يزال subhana man huwa da'imul la yazalu abinda yake ta cewa kenan cikin wannan hijabi wa fi hijabil karamati a cikin hijabi na karama sab'ata alafi sanatin sai da shekara 7000 wa huwa yaqulu shi yana cewa subhanal alimul haqim subhanal halimul haqim wa fi hijabil manzilati a cikin hijabi na daraja 6 alafi sanatin sai da shekara 6000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal malikil a'la subhanal malikil a'la wa fi hijabil hidayati a cikin hijabi na shari'a kam ta ta'ala fi sanatin sai da shekara 5000 wa huwa yaqulu yana cewa subhana rabbil arshil azim subhana rabbil arshil azim subhana rabbil arshil azim wa fi hijabin nubuwati a cikin hijabi na annabta 4000 fi sanatin sai da shekara 4000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wa fi ijab rifati aji ijabi na rifa wato na daukaka salasata alati sanatin sai dai shekara 3000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal malik al-quddus subhanal malik al-quddus wa fi ijabi ta'ati ta'ati aji ijabi na ta'a al-fai sanatin sai dai shekara 2000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal qadim al-azmi subhanal qadim al-azmi wa fi ijabi shafa'ati a cikin ijabi na shafa'a alfa sanati sai dai shekara 1000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal malik al-ma'bud qala ammuhu al-karim abbas to bayan an wato bayan sayyidina ali ya fadi waɗannan kissoshi gaba daya ya fadi wannan bayanai gaba daya inji sayyidina ali sai ga wato sai ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ammuhu wato ammin manzon Allah al-karim ne girma shine abbas wanda da abbas da mahaifin manzon Allah ubansu daya eh ubansu dai shine sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ma waqa yace na ma izini ki waqa shine Abbas yawa manzon Allah wadannan baitocin da za a ambata eh yawa shi Abbas da Abdul Muttalib ban sai yake fada mishi haka wanda da yayi wannan baitocin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kada bakinka wato yayi wawulu kada bakinka yayi wawulu kada Allah ya sa bakinka yayi wawulu wato kada Allah ya sa bakin shi da hakorin shi su zube ya zama ba sa amfani dan tsufa ya zo mishi to shi yasa malamai suka ce har sai ne shekara 80 ka duk hakorin sa ba su zube ba suna nin yadda suke kamar lokacin da yana matashi haka hakorin suke wato malamai kuma suka ce a suna zube amma da sun zube su za su yawa haka suke to shine sai mashi wannan waka yake cewa min qabli hadib tafi zilalin wa fi dayna aisi yusaful waraqu thumma habaratil bilad la basharun wala mudghatun wala alaqu bal nurfatun tarkabu safina wa kar jaman natran wa ahlahu lagaraqu nurit tanar al qalil muqtataman tajulu fiha wa la tadatariqu tunqalu min salibin ila rajimin idha maba alamun bada tabaqu hatta tawabaituka al muhaimin min دفع لي أتى تأنده وأنت لما ولدت أشركت الأرض وضاء بنورك الأبق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نقترق في مشوة النبيتوج معنى أمي من ذلك صلى الله عليه وسلم ينا نفي شوى من قبلها يا رسول الله كنك بن إتوان الدنيا لبتع كأجداء انت في زلالي أشكين إلوي واتو أشكين ودن إجابة da aka ambato gaba daya to ya ji dadin sa wa fi mustawdin kuma haka nan a cikin ma'azai wato a cikin ma'azai inda ake aje abu misali haifi kusafin warqu inda ake dan farawa gai ma'azai gurin da ake ajewa inda sai wato annabi adam lokacin da yana cikin aljanna wanda har shaytan yazo ya sa suka cire tufafin nan nasu wato gaba daya ya sanya suka yi abin da suka yi har tufafin suka cire suka dauko ganye suna sassanyawa cikin kunnin su gaba daya suna sanya to a lokacin ai akwai hakkin manzon Allah a cikin sa to shine yake cewa tun lokacin duk ka ji dadin ka sun ma habartal bilada ya rasulullahi sannan ka sauka garuruwa wato la basharun anta kai ba mutum bane wato kai lokacin ba mutum bane wala mudghatun ba tsoka bace wala alaqu ba gudan jini bane bal nudufatun bari dai cewa dai kai nudufa ce tarkabu safina da ka hau jirgin nan na annabi Nuhu wa kar aljaman nasara wa ahalahu lagarqu wa kad haqiqa aljaman nasara ka halakar da gonkin nan na nasar sunan gonkin ne nasar din nan wa ahalahu lagarqu alagarqu wannan dulmaya a cikin ruwa mutum ya dulmi a cikin ruwa ya nufi to wa ahalahu taris ki dukkan ahalin su wannan gumakan a lokacin da annabi Nuhu ya hau jirgi ya tafi da ya tafi ana tafiya to duk wasu kafirai su kuma ruwan nan duka nitsar da su gaba daya shi kuma wannan gonkin gaba daya Allah ya halakar da shi to shine yake cewa banna dufata bar dai lokacin ka kasance nufa tarkabu safina ka hau jirgin annabi Nuhu wa kara aljaman nasar hakika ka halakar da wato gonkin nan na nasar ka ragamce shi wa ahlahu lgarqu wato kuma dulmaya ka game ahlahu ahlin shi wannan gonkin ta dulmayar da su urita nar al-qalil muqtatima ya rasulullah ka shiga wutan nan ta al-qalil annabi ibrahim muqtataman aqwi tajulu fiha kai ki wayo a cikin ta walasta tahtariqu baka kone a cikin ta ba tunqalu ya rasulullahi kashuru min salibin daga tsatsu ila rahimin zuwa mahaifa idza madha alamun idan wannan halitta ta shuke ba da taba ku wata halittar kuma sai ta bayyana hatta wa baitukal muhaimin min kindifa aliya hatta hannadu hatta wa baitukal muhaimin baitukal muhaimin gidanka wato wanda yake madaukaki hatta hatawa har sai ya ta har sai da ya taru min kindifa daga matan nan da ake kira kindifa ita wannan kindifa din wato ita ce matar annabi aliyasa matar annabi aliyasa to daga asalin ta ne daga tsatsan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma nan har ya fita to min kindifa daga kindifa aliya a wata take madaukaki a ita wannan mata ta hata hannu duku da annu duku wato damara ta hata hata ke karkashin ta damara nan ba na furci bane ba damara irin yadda mata ke yin damara to ita ma haka tin wadda take yawan yi tana yawan damara a kugunta to shine hata hata wa baitu kalmu haimi har dakin ka almuhammin wanda yake madaukaki hata hata wa har ya taru min kindifa daga matan nan kindifa aliya a madaukaki hata hata hannu duku da damara take karkashin ta wannan baitukan da yawa malamai wato zaka ji suna mai fasara kala kala suna mai fasara kala kala din zaka akwai kusan wajen fasara uku da zaka ji ana yoyin musu akwai wanda zaka ji ana cewa hatta hatta wa baitukal muhaimin wato hatta har sai da al muhaimin Allah mai shaida aikin bayi hatta hatta wa baitukal har sai da ya taro asalin ka linkin difa daga matan nan da ake kira kindifa aliya a madaukakiya ta hata hannu duku da furci yake karkashin ta wani wasu malamai kun daga suna kiran wato fasirin kima shi hatta hata wa baitukal muhaimin har sai da baituka wato har sai da gidanka al muhaimin wanda kowa ya sheda da wannan gidan da matsayin wannan gidan da girman wannan gidan gaba ɗaya da asalin wannan gidan da matsayin wannan gidan hatta hata wa har sai da ya taro ka min kindifa daga kindifa aliya a wata take madaukakiya ta hata hannu duku wanda damara ke karkashin ta sai wannan na uku shine wanda hatta hata wa baitukal muhaimin har sai da baituka gidanka al muhaimin madaukaki shi kuma madaukaki wanda wance muka haram bata hatta hata wa har sai da ya taro min kindifa daga matan nan kindifa aliya a madaukakiya ta hata hannu duku da wato damara take karkashin ta to amma wannan shine mafi a'ala wanda zaka ji mutane suna yawan mafi yawancin malaman suke yawan tafiya da fasar shi akai wa anta cewa da kai ya rasulullahi lamma wulita yayin da aka haife ka ashraka ta al-ardu kasa ta yi haske wa ba'at bi nurika al-ufuku sannan kuma sassa gaba daya ta yi haske bi nurika da hasken ka fana hanu cewa da mu fi zalika biya muna cikin wannan hasken wa fi nur kuma muna cikin dai wannan hasken wa subular rashadi naqtaribu kuma muna ketawa subular rashadi cikin tafar wato muna ketawa tafar wannan tafarki an gane tafarki na shari'a muna ketawa a cikin su muna shiga shine subula nan a gyara ba subulli bane subular rashadi sai wa subular rashadi na tafarki muna ketawa a cikin tafarki wanda yake na shari'a aka shi Ibrahim yace kuma ga wata tafsiri wanda wani babban malami yayi a can zamanin baya yau manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗannan baituka wanda wannan baituka da sabbin su Allah subhanahu wataala yayi wancan bawon Allah rahama Allah ya shigar da shi aljanna saboda wannan baitukan guda biyu sai san dai kana karanta su ma wannan baitukan to wuta ba ta shake ka ba dai kana karanta wannan baitukan wanda shi ma kisa shi tana da tsari sosai da mun kawo shi yake cewa ya mustafa min qabli nashati adam wal kaunu lam tubtahalahu agalaku aya rumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna'a ala akhlaqikal khallaq ya mustafa abun zabi min qabli nashati adam tun kafin faruwar annabi adam wal kaun alhali lokacin wannan wawul hal wal kaun cewa dai alhali lokacin kasantatu lam tubtahalahu agalaku ba abude mata rufarfan da ke gare ta ba aya rumu makhluqun shin yanzu abin halitta za ta nemi sana'aka yabanka ba'da ma asana ala akhlaqikal khallaq ba'da bayan da wato al khallaq daga cikin wancan na gaba Allah wanda yake mai halitta wato Allah mahalicci asna yayi yabo ala akhlaqika abusa tabi'oyinka wannan madin sa'ida ce ta ba'da ma madin sa'ida ce kaga ce a shin yanzu ya rumul makhluku ko ta halitta za ta nemi yaban wato za ta nemi ya rumu za ta nemi sana'aka yabanka ba'a da bayan da al-khallaqu Allah asna ala khaliqika ya yabo abu sa dabi'udinka kaga ba ban da mazin ba wa qultu na fada fi madahi sallallahu alaihi wasallam a cikin yabansa sallallahu alaihi wasallam abadan tafuhu bi madhikal afwahu ya kaira manyan tabuhu lawahu ya mustaqal akwani qabla kiyanihi farajan la tarfu idan lahu al-ashyahu min ayna yujadu kufuhu wa shabihuhu adalan arada ulahu hazallahu awwal qalil huwa al-kalim wa ruhu man abadan takaddasa min firadi ulahu wa huwa al-bashir huwa an-nazir wa ruhuha zal kawni ma a'lahu ma ahlahu wa huwa al-muqis huwa al-karim wujuduhu له هذا لكون فاوجناه قد قال مست سقل غمام بوجهه فالمصطفى كنز الانام هداه بدر اذا قابلته ليس اذا هاجرته بهار يتيد نداه بل فوق هذا كله من جزئه بل جزء عند الكل ما ادناه بل اذا رام البليغ صناعه ما نالت ملك الجناب مناه يا مصطفى الاكوان ابدى جنابكم ارحم بشفاتهما اجناه اخرجه من ليل الجهاله واقصد الاهداء كي يهدى بما يهواه اذكى صلاه مع السلام مترمدا للمصطفى المرجو فيض هباه والاهل والاصحاب ما دا ان دعا يا خير من ينتابه الاواه شبران يكي فرعيك شوى ابدا حر ابدا تفوه بمدهك الافواه الافواه وتوباكنا nan da aka ce bakuna jami'i ne na famun baki akwahu bakuna ai ana nufin yarika yare yare kabila kabila daban-daban tafufu wato tayi tayi furci bi madhika da yabanka duk kabiloli daban-daban kowace tayi furci da yabanka kowane da irin ya kowace kabila da irin yabanka take yi a gare ki ya rasulullahi ya khaira ya fiyayyen man wanda al-awahu mai yin kuka mai komawa ga Allah aka ce awahu shine duk wanda zai kawo kuka a wajenka zai kawo kuka a wajenka yace yana bukatar kaza yana cikin tsanani yana kaza yana kaza yana kaza to shakira da awahu shine kace mai yin kuka duk wani mai yin kuka ko mai jin radadi na wani lamari na wata musiba yawa eh shine awahu ne awahu wato mai yin kuka mai komawa wato mai yin kuka yana kai kara a wajensa yantabu yake zuwa wajen shi yana kai kawo naga shi yantabu shine misali kan mutum yace ya karba ya koma yace ya karba ya koma ba za a gaji ba to nan sai manzon Allah duk in ka zo yau gobe ka dawo gata ka dawo to sai baka ba zai gaji ba to shine shi yake cewa ya khaira ya tiyayyan man wanda al-awahu mai wato mai kai kuka yantabu yake kawo kuka wajen sa yake kai kawo a wajen sa ya zo a bashi ya ƙara dawowa a bashi ya ƙara dawowa a bashi bai gaji ba ya musu da fala akawani ya wato zababban kasantattu kabla kiyani hatin kafin kasancewarta fardan wato kai halin kasancewar ka maka aiki kai kadai kake laqad fuqidat lahul ashbahu haqiqa arrasa fuqidat arrasa al ashbahu wannan gurin a gyara ba ashyahu bane ashbahu ba wato bashi ashbahu wanda fuqidat arrasa al ashbahu kamanni lahu ga manzon Allah a ce ga wani mai kama da manzon Allah to arrasa wannan fuqidat arrasa min ayna yujadu kufuhu wa shabihuhu azalan arada ulahu hadha Allah min ayna ta ina ne ko ta yaya ne yujadu za a samu kufuhu kaman wato mai kama da manzon Allah ko kuma za a samu tamkar manzon Allah kufuhu tamkar manzon Allah a samu tamkar sa wa shabihuhu mai kama da shi azalan shi fa tantini hadha Allah wannan Allah arada ulahu yayi nufin daukaka sa wato yayi nufin daukaka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa al-kalil huwa al-kalim wa ruhu wa ruhu man abadan taqaddasa lin firadi ulahu wa huwa al-kalil shi badai ne idan aka ce annabi ibrahim kalilullahi ne to manzon Allah ma kalilullahi manzon Allah ma kalilullahi huwa al-kalim kuma shi mai magana da Allah ne kamar yadda annabi musa ke magana da Allah to shi ma yana magana da Allah wa ruhu kuma shi ruhi ne na Allah kamar yadda wato annabi Isa yake ruhu to shi ma haka yake ruhu man abadan wanda wato har abada ta kaddasa ya tsarkaka lin firadi ulahu da kadaitu wannan ta daukakar sa wa huwa al-bashir shi mai bishara ne huwa an-nazir kuma shi mai gargadi ne wa ruhu hadar kauni kuma shine rujin wannan kasantattun wato halitta ga wannan take kasantattu shine halitta duk abin da ya kasance to shine ruhinta ma a'alahu mamakin daukakar sa sallallahu alaihi wasallam ma ahalahu mamakin jadin lamarin manzon Allah mamaki naga ke ma dinnan mamaki ake nufi mamakin ahalahu jadin lamarin manzon Allah wa huwa al-mujisi shine taimako ne huwa al-karim manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai girma ne wujuduhu samuwar manzon Allah islahu hadhal kauni gyara ne na wannan halitta na wannan kasantattu din fa huwa ginahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wadatar ita wannan halitta kada talama hakika ya tsawaita da yawa istas wato istuska karka ce istas kanan a gyara ta wannan din rufu'a ne istuska da yawa ake neman sharuwar kirkije biyo jihi da alfarmar fuskar sa in ka ce istaska to wannan gamam din nan wasa yi sama za mai ya ga ce istas kal gamama kenan to amma istus kal gamamu da yawa ake neman sharuwar kirkije biyo jihi da alfarmar manzon Allah fal mustafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanzul anani wato kanzul anani taska ce ta samu mu wato taska ce ta tare kai gaba ɗaya anan ana nufin tare kai wara ana nufin tare kai gaba ɗaya ko da kuma shiryar sani wato shiryar ita wannan kasantattun ne badrun manzo Allah wata ne idza qabalta idan ka fuskance shi da ka fuskance shi sai zama shi wata ne da zai haska ka ta ko ina laysun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi zaki idza na galata in kace zakai fada da shi kace zakai jayayya shi kace zakai rigima da manzon Allah to manzon Allah shi ya zamo zaki ne baharun shi koji ne yufidu na dahu da yake kwaryo da baiwarsa ban barkai fauka haza ya kitici haka ma ya fi wannan sallallahu alaihi wasallam kulluhu dukkan sa wato dukkan sa min juz'ihi daga juz'in sa ne wato kulluhu dukkan wannan halitta min juz'ihi daga wani yanki ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hudun wannan lamidi din nan hudun ba wai daga manzon Allah yake karewa ba a ga kasantattu yake karewa nan da aka ce hadal kaun din nan to aka ce kulluhu ai dukkan waɗannan kasantattun min juz'ihi to shi din wannan shine lamirin manzon Allah daga manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam marjuzu kai menene ma wani wannan menene ma wani yanki inda kulli a wajen dukkan idan aka hada hasken manzon Allah sallallahu da hasken mutane ila ma za a ga hasken mutu sauran kasantattu din wanda shi manzo Allah shine gaba ɗaya hasken su kuma daga cikin hasken manzon Allah ne aka fito da su ma adanahu mamakin abin da ya kusanta shi fadiza da wannan ne izara mal baligu idan mai so ya kai makura a wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana'ahu a wajen yaban sa fadiza da wannan ne izara mal baligu idan mai so ya kai makura nan ba wai nan mai fasaha bane akwai baligu na mai fasaha wannan nan mai kaiwa ne makura iza fadiza da wannan ne izara mal baligu idan mai so ya kai makura ya nemi sana'ahu ya yi manzon Allah shi so kisi ya kai makura to manala munahu ba zai samu gurin sa ba fi malikil janabi a cikin yaban janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mustafa al-akwani ya abin zabin kasantattu abda janabikum gafa bawa na janibin ku ni ga bawa na janibin ku na sassan barhama shine shi Ibrahim fashfa'a fi kai ce to a cikin sa ma ajanahu abin da ya dashi shi kai ce to a cikin sa abin da ya dashi shi ko kuma mamakin abin da ya dashi abin da ya dasa a kharijuhu ka fitar da shi ya rasulullahi min lailil jahalati daga dukun nan na jahilci wa aka fitar da ihda ka yawaita kyauta a gare shi kai don ya haza ya samu rabo bima ya hawahu daga abin da yake san shi azkar salati ma assalam maji tsarkin salati tare da aminci musulmadan adawame lil mustafa ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marjuwi bayda hibahu abin kaunar kwarenyar baiwarsa al marjuwi abin kaunar bayda hibahu kwarenyar baiwarsa wal ali tare da alai wal ashabi da sahabbai ma da'in da matukar mai kira yayi kira yace ya khaira manyan tabuhu ya fiyayyen wanda al awahu mai kai kuka yan tabuhu yake kai kawo a wajen اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الله بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقراره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وروي أرويت أنه عليه الصلاة والسلام شهد شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال يا جي أول ما خلق الله تعالى farkon abin da Allah subhanahu wataala ya halitta nuri shine haskina wa min nuri daga haskina ne kalaka Allah kulli shay Allah ya halicci dukkan wani abu wa an sayyidina Umar an karbo daga sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika maulamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya fada mu khatibar yana mai baki da baki lahu da sayyidina Umar da baki da baki sayyidina Umar ya Umar ya Umar atadari man ana shin ka san kowa ne ne ni ana allazi kalaka Allah ta'ala ni ne wanda Allah ya halicci Allah madaukin sarki ya halitta kabla kulli shay'in kafin kowani abu nuri haskina ya halitta haskina kafin dukkan wani abu fa sajada lillahi sai wannan hasken yayi sujada ga Allah fa bakiya yawan zuki sujudi a cikin sujadar sa sab'ani ata amin shekara 700 fa awwalu kulli shay'in farkon dukkan wani abu sajada lillahi da sujada ga Allah nuri shine haskina wala fakara ba al-ahli nike ya umma ya umaru ya kai sai na umma ata dari man ana shin ka san kowane ne ni ana allazi ni ne fa wannan khalaqa Allah ta'ala da Allah ya ya halici al-arsha al-arshi min nuri daga haskina wal kursiya ya halici kursiyu min nuri daga haskina wal lawha ya halici lawhi min nuri daga haskina wal qalama ya halici al-qalami min nuri daga haskina wa nur al-absari ya halici hasken maganai wato ya halici hasken idanuwa min nuri daga haskina wa nur al-aqli ya halici hasken hankali allazi fi ru'usil kalbi wannan wanda yake cikin wato cikin kawunan halitta gaba daya min nuri daga haskina wa nur al-ma'rifati ya halici hasken ma'rifa fi qulubil mu'minina da take cikin zakatan mu'minai min nuri daga haskina wala fakar baba al-fahari ya umaru ya kai umar ata da liman ana kashin shinkafin kowa ne ne ni ana allazini ne wannan min ajali da sababina ne akaza Allahu al-misa ga Allah ya riki al-qawli min al-anbiya daga annabawa wal rusul da manzanni wal umami da al-ummai gaba daya bi ikrari nubuwati dan su tabbatar da annabtaka wa an yi tawasau bi kuma su yi wasiya da ni karnan ba da karnan kani bayan kani qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma daukaka yake cewa wa iza akhadha Allahu misaqan nabiyina lokacin da Allah subhanahu wataala ya riki alƙawalin nan na annabawa dama atainakum min kitabin tare da abinda muka zo muku daga littafi wa hikmatin da hikima kuma ja'akum rasulun sannan manzo ja'akum zai zo muku musaddiqun yana mai gaskatawa lima ma'akum da abinda ke tare da ku min na'atihi na daga sifatsa wa sifatihi da sifatsa da dai na'atihi da sifan da sifatihi da fasara su daya la tu'minan nabihi shin za ku yi imani da shi wala tansurannahu shin za ku taimake shi abinda muka riki alƙawari da su kenan tun kafin ma annabawa a zonin duniya a ba su annabta tun can a ruhin su Allah ya yi masa wannan alƙawarin shin za su taimaki manzon Allah in sun zo idan manzon Allah ya bayyana a cikin wato a cikin jama'ar su fa aqarru bi zalika suka tabbatar da haka qala azza wa jalla sai Allah madaukin sarki yake cewa min qa'il daga mai fada a qarartu shin kun tabbatar din da suka ce sun tabbatar yace a qarartu shin kun tabbatar bi anna sirati cewa dai zababbe na nan kalbi daga halitta ta wata fi daga kake na Ahmad shine Ahmadu katimin nabiyina kamakon annabawa wa sayyidul mursalina shugaban manzanni wa habibu rabbil alamin kuma masoyin ubangijin talakai wa hujjatul lahi alal kalbi hujjar nan ta Allah a bisa halitta annabiyina gaba daya wa akattum ala zalikum isri wa akattum isri sai kuka yi alƙawari na ala zalikum a bisa haka yau alƙawari suka riki alƙawari a bisa haka wa misaki da alƙawari da dukkan ne kalu suka ce a qararna suka ce mun tabbatar qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma daukaka yace fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min shahidina mu wato ni ma'akum wato wa ana min shahidina ni ina daga masu shaidawa ma'akum a tare da ku bi anna khayrati cewa dai zababbe na min kalbi daga halitta ta wasa fi tsakake na Ahmad shine Ahmad kaman ta wallahi duk wanda ya juya a cikin al'ummar ku bayan kun isar masa da wannan sakon suka juya suka kiya ba'da zalika bayan wannan alƙawari fa ulaika humul fasiquna wadannan su ne fasikai wala fakara manzala sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Umar wannan ba al-fahari bane ne wa sayyidina Jabir an karbo daga sayyidina Jabir bin Abdullah dan Abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda kala yace kulti ya rasulullahi nace ya manzan Allah bi abi anta wa ummi wato fansar wato mahaifina da mahaifiyata fansa ne anta a gare ka aka birni ba ni labari ana awwal shay'in daga farkon wani abu khalaqahu Allah ta'ala da Allah ya halice shi qabla al-ashiya'i kafin wasu abubuwa qala sai yace ya jabiru ya kai jabir inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki khalaqa qabla al-ashiya'i nura nabiyika ya halice kafin wasu abubuwa kafin duk abubuwa gaba ɗayan su nura nabiyika hasken annabinka min nurihi daga haskensa faja'ala zalika an-nura ya halice wannan haske ya duru bil qudrati yana cewayo wato bil qudrati da iko haisu sha Allah ta'ala duk inda Allah subhanahu wata'ala yaso walam yakun fi zalika alwaqti bai kasance ba cikin wannan lokaci lauhun allo wato lokacin babu allo wala qalamin babu alqalami wala jannatin babu aljanna wala naru babu wuta wala malakun babu mala'iku wala sama'un babu sama wala ardun babu kasa wala shamsun babu rana wala kamarun babu wata wala jinniyun babu aljannu wala insiyun babu mutane falamma arada Allah azza wa jalla yayin da Allah subhanahu wa ta'ala bai girma daukaka yayi nufin an yi kulikal khalaka ya halitta halitta ka sama zalikan nura sai ya raba wannan hasken na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya halitta arba'ata ajza'in wato yanki hudu a lokacin da Allah ya nufin zai halitta gaba daya sai ya raba ta yanki hudu aka laka min aljuz'il awwal daga yankin nan hudu da aka raba juz'il awwal to daga wannan yankin na farko na hudun nan sai aka halici alqalama alqalami wa min althani daga na biyu allauha aka halici lawhul mahfuz wa min althalith na uku al'arshi aka halici al'arshi suma ka sama aljuz'ar rabi sanan wannan na hudun shi ma sai aka raba shi arba'ata ajza'in kuma yanki hudu shi wannan hudun na karshe aka raba shi hudu aka laka min alawwal daga yankin na farko cikin wannan na hudun sai aka halici hamalat al'arshi mala'iku masu dokar al'arshi wa min althani daga na biyu alkursiya aka wato aka halici alkursiyu wa min althalith na uku baqil mala'ikati aka halici sauran mala'iku summa qasama aljuz'a rabi'a sannan aka raba wannan kuma yankin shi ma wancan karshen na hudun shi ma aka sake raba shi hudu arba'ata ajza'in yanki hudu aka laka min alawwali aka halitta daga na farko as-samawati samai wa min althani na biyu al-ardina qasai wa min althalith na uku al-jannati al-janna wa an-nar da wuta summa qasama aljuz'a rabi san aka raba dai wancan din wato yanki hudu arba'ata ajza'in yanki guda hudu aka laka min alawwali aka halitta daga na farko nura absarul mu'minina hasken wato absarul mu'minina maganan nan na mu'minai wa min althani na biyu nura qulubihi hasken zakatansu wa huwa al-ma'rifatu shine ma'rifa billahi da Allah wa min althalith na uku nura unsihi hasken cewarsu wa huwa tauhidi shine tauhidi shine la ilaha illa Allah muhammadar rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shi aka halitta qultu sai na fada shi Ibrahim madian ina mai yabo a gare shi alal mustafa lamma kutari mimma ashadu bihi salatun wa taslimun min al-kulli wal ba'di salatun wa taslimun salati wa taslimun da aminci min al-kulli daga halara na kulliya daga halaratul kulliya halara wadda take ta gaba daya wato ita ce halakan wato ita ce halaran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal ba'di da kuma halara ta ba'diyya wato ta sashi shine wato duk wani haske wanda yake ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato duk wani haske wanda aka ciro shi daga cikin manzon Allah aka je aka yi wata halitta daban wato shine halara ta ba'diyya din shi kuma hadaran wato shi kuma hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kulli gaba daya halaratul kulliya ita ce tamam ainihin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shi wannan salati tabbata alal mustafa abu sa mustafa abin zabi al mukhtari abin zabi mimma ashirul fidi daga jama'a farfaru اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره وامجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا يا أبنجيك سنعم به دشي لسبب من زال صلى الله عليه وسلم من قدامه لذهاد منسى وأحبابه لمسو ينسى wa ansarihi da mataimakansa wa ansurna bihi ka taimake mu da shi wa ahamina ka kiyaye mu bihi da shi wa kafina ka isar mana jami'an nawa'ib dukkan musibu wal afati da aibobi wal masa'ibi da musibu wal ma'aibi da aibobi wal humumi da fakkan ciki wal gumumi da bacin rai bi rahmatika da rahmar ka ya arhamur rahimina ya mutijin kan masu jin kai wala ma arada Allah yayin da Allah subhanahu wata'ala ya nufin khalaqa adama ya halicci annabi adam abil bashari wato baban talakai wa yuniluhu gayatul izi ya bashi matukar girma wal fakari da daraja kalakahu sai halice shi biye da hidda hannunsa ta hala madaukin sarki wana fakati shi min ruhihi yayi busa a cikin sa min ruhihi daga wato daga ruhin Allah subhanahu wataala wa wada'a zalikan nura ya sanya wannan haske fi sulbihi a cikin tsazan sa wa amara malaikata ya umarci malaiku bis sujudi lahu da sujjada a gare shi wa askanahu fil jannati ya shigar da shi aljanna fa kanat al malaikatu sai malaiku suka kasance ya tsifuna khalfa adama suna sahu sahu bayan annabi adam sufufan sufufan sahu bayan sahu yanzuru wato yanzuruna ila nuri muhammad sallallahu alaihi wasallam suna duba zuwa hasken annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qala adam sai annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji mali haula'i ya tsifuna khalfi me ya samu wadannan ne suke tsayawa a bayana sufufan sufufan sahu bayan sahu fa qala allah ta'ala ta alam dokin sarki yace yanzuruna ila nuri muhammad sallallahu alaihi wasallam suna duba ne zuwa hasken annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam allazi istakhrijuhu min zalika wannan da zai fitar da shi daga bayanka wato daga tsatsanka daga bayanka kenan fa huwa katimun nabiyyi ne kuma shine cikin makon annabawa wal mursalina da manzanni salawatullahi alaihim salatan Allah da amincin Allah su tabbata a gare su ajma'ina gaba daya fa qala adam sai annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji ij'al hadha nura ka sanya wannan haske fi muqaddami a gabana hatta tastaqbila lil mala'ikatu har mala'iku su fuskance ni su rinka kallona haka wala yastadbiruni kar su bani baya faja ala zalika nuru sai aka sanya wannan haske fi jabhatihi a cikin goshin manzon wato shi wannan a cikin goshin annabi adam fa kanatul mala'ikatu sai mala'iku suka kasance yake funa kubalata adam suna tsayuwa bayan annabi adam sufufan sufufan sahu bayan sahu yatana'amuna bin nazar ila nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna ni'imtuwa da duba zuwa hasken annabi muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa yashriku fi jabhatihi wato shi wannan haske yana haske a cikin goshin sa ka shamsi kai kace rana wal kamari da wata qala adam sai annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji uridu an yakuna li nasibun wato ina nufin ya kasance a gare ni nasibun wani rabo min hadha nuri daga wannan haske fi makanin a cikin bagir aragu da nake ganin sa fana qalahu sai aka fana qalahu Allah ta'ala sai Allah subhanahu wataala ya ciro wannan haske ila asbuhi sababati zuwa wato asbuhi ya tsansa wanda yake sababa min yadda hili yumna daga hannun sa na dama fa kana adam sai annabi adam ya zamo yusabbihu yana tasbihi fa yusabbihu Allah ta'ala zalikan wannan hasken kuma da aka sa a sababa naka ce sababa shine wannan ya tsammani ne shi yake nufi da sababa wato sai aka sanya wannan hasken a cikin sababa yana tasbihi ga Allah madaukakin sarki fi azbuhi a cikin yatsun sa fa dalika sumiyat dan haka ne aka sanya mishi wannan yatsun tilkal asbu'u wannan yatsun al musabbihata mai tasbihi Allah sai mai tasbihi shine za ga ana haka da shi ake tasbihi saboda haka fa qala adam sai annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji hal baqiya min hadha an-nuri shay'un shay'un wani abu baqiya yayi saura min hadha an-nuri daga wannan haske fa qala ta'ala sai annabi dokin sarki yace baqiya nuru ashabihi hasken sahabban sa yayi saura fa qala adam sai annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji ij'alhu fi baqiyati asadi ka sanya shi a cikin sauran yatsuna fa ja'ala nuru abi bakar sai sanya hasken wato hasken sayyidina ababakar ilwusda a cikin musda shine na tsakiya wannan kuma eh bayan nan akwai hasken manzala din da aka sanin sai wannan kuma na sayyidina ababakar wa nuru umar hasken sayyidina umar fil bin sari sai aka sanya shi a cikin bin sari shine mebiman na tsakiya wannan kenan shi yake da bin sari wa nuru usman aka sanya ma wato sayyidina usman aka sanya hasken sayyidina usman fil kin sari a cikin yaji kin sari shine karamin yaji shine ake kira da dan kurya ko wa nuru aliyin aka sanya hasken sayyidina aliyu fil ibhani a cikin babban yaji wannan babban yaji aka sanya shi a nan gurin اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا في الله قبلك ولا آدي إلى صراطك المستقيم ولا آدي يا قدري ومكراري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا يا أبنجي كسنيا مبجائه إلى الفرمسة من المستقين الأخيار تجزا وقو الأخيار زاب وقو دي وجن بك المنصورين لكمر جنك وإجاسكي abarce muku wanda Allah yake muke su wa amitna ka kashe mu kuma alama habbata hadan nabi abisa wato soyayyar wannan annabi almukutar wanda yake zababbe wa ba'athnaka tadam wa ashirnaka tadam bi zumrati ashabi a cikin wato zumratin jama'an nan na sahabbansa fi alil illiyina a cikin alil illiyina kuma lam yazal sanan bai gushe ba nuruhu haskensa yantaqilu min al-aslab yana ciruwa daga tsatsu addahiratu tsarkaka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba haske shi yana ciruwa daga tsatsu tsarkaka min adama tun daga annabi adam ila shisu zuwa annabi shisu ila idrisa daga nan kuma ya ciru zuwa annabi idris ila ibrahim sai ya ciru zuwa annabi ibrahim al-khalil ila isma'ila ya ciru zuwa annabi isma'il ila al-arhami zakiyati ya dai ciru zuwa mahaifofi wato mahaifa mahaifa sarkaka suna ciruwa yana ciruwa nan hakken yana zuwa ga wannan mahaifa lam taqalahu ummun wata uwa bata afku lahu gare shi ba fi zina a cikin zina kasu ko su daya wala ataraha ma ya atal jahiliyati ma ya atal jahiliyati abin da yake bujiro wa jahilai wato na jahiliya can baya wala ataraha bai bujiro mata ba ita wannan mahaifiya duk inda hasken manzon Allah ya ci min adam tun daga kuma annabi adam ila abihi daga mahaifin shi abdullahi ba wadda ta afka a cikin zina ko kuma cikin wasu abubuwa na jahiliya ta dahiran da hujjan tsarkakewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam manzala sallallahu alaihi wasallam yace buistu an ai wato an tada ni min kaiwa quruni bani adam daga tiyayyan karnoni na bani adam karnan fa karnan kanni bayan kanni lam yabtari shi ubatani yace wata kabila guda biyu ba ta rabu ba illa kuntu fashi na kasance fi khairi wa fi khairihima a cikin tiyayyan qala al-imam al-busiri yace rahimahullahu ta'ala Allah masa rahama mutum لم تزل في دماء إلا لكونة تكتارو لكالهم مهات والآباء ما مرر فترة من الرسل إلا بشرك ومهاتك الأنبياء يجي لم تزل في دماء إلا لكون يا رسول الله فكبوشي با أتشكين نبي نان دماء إلا لكون نبي نكفن تتو فكبوشي با في دماء إلا لكون أتشكين نبي نكفن تتو تكتارو لكالهم مهات أنا زابا مكا إياي ماتا والآباء دي إياي ماتا ما مرر فترة fataratun wato fatara in aka ce fatara shine yankewa tsakanin manzali da manzali daga turo wannan manzo to kafin a turo wani manzan to wannan tsakanin shi ake kira da fatara shine fatara shine ce mamarar fataratun wata yankewa bata shude ba min rusul daga manzali illa basharat tace al anbiya annabawa basharat tayi bishara bato tayi bishara kauma tayi wa mutanen ta bishara duka da kai ne cewa kana nan zuwa in ka zo to su sallama maka eh kowace fatara ta manzanni su yi wannan bishari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ugulu wa khatimi lima sabaqa nasil laki bilaki wa la hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa dhikri wa nikrar lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sunna dzalika an-nur ka kiyaye ya ubangiji da wannan hasken saunaka na ku irin kiyayewar ka an kulle ga'ilan daga dukkan wato ga'il daga dukkan halaka min nafsin daga rai min nafsin daga rai wala wato min nafsin daga zuciya wato duk wata halaka da kiyaye ya Allah min nafsin tarai ta zuciya wa hawan da san zuciya wa shaytanin da shaytan wa duniya da duniya hatta nudrika safa al-haqiqiyya hace mun riski tsarki wanda yake na hakika wata zikiyata da kuma wato tsarki ta matantakacce wani dinka sirrakal maso kuma mun riski sirrin ka wanda yake abin taskacewa wa ilmikal makazun da ilimin ka dai abin taskacewa amin hatta ja az-zuhuru jasadihi har sai da zuhuru jasadihi bayyana jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-turabi na turbaya wato wannan wato jikin shi nan wanda aka gani a nan duniya eh har sai da ja'a yazo fi alamin zuhuri a cikin alamin zuhuri na rashin alamin zuhuri shine mutanen da suka bayyana nan duniya wal misal da kuma misal kama sabaka fil ilmi kaman yadda ya riga a cikin ilmi al-qadim wanda yake tintini wanda yake da daddan ilmi a sharaka nuru hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hacci fi jabina abdullahi bin abdul mudallibi a cikin goshin abdullahi dan abdul mudallibi warwi ya rawaito an abdullahi an kar wato daga Abdullahi walidin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu nama cewa da shi yayi bacci da latantil abdahi wani dare a cikin kwaruruwa na Madina fara abil manami sai gani a cikin baccin sa ka annahu karaja minhu silsilatun kaman wata sarsa baida'u ara karaja ta fito minhu daga gare shi sai silsilatul baida'u sarda fara karaja minhu ta fito daga gare shi laha arba'atu atrafin tana da baki guda hudu wato gefa gefa ya ga sai ataraf ana nufin gefe gefe haka kaza ce baki baki haka ita wannan sarka tana da baki baki arba'atu guda hudu darafun baki na farko fil mashariqi yayi gabas wa darafun wani bakin kuma fil magharibi yayi yamma wa darafun wani bakin kuma min hada garita balaga ananan sama'i ya isu wato wuyayin sama wa darafun wani bakin kuma min hada garita tsara shigaratin ya zama itaciya kadara an kore kore ala kulli warqatin absa dukkan wani ganye min hada garita nurun akwai haske wa ahlul mashariqi ahlan gabas wal magharibi da yamma ya tazilluna biha suna shaidinwa da ita fadan ma asbaha yayin da ya waye gari sai di abdullahi sahalal mu'abbirina anha ya tambayi masu fassara mafarki da hazarita fa qalu suka ce in sadaka surbiyaka idan mafarkin ka ya zamo gaskiya la yakuru janna min sulbika wallahi zai fita daga tsatsanka man tumina bihi ahlus samawati wa ahlul ardi wanda tumini bihi za a yi imani da shi ahadu samawati wa ahadu ardi ahalin samai da kasai duk za su yi imani da shi wai kuna nabiya akai da zamani kuma zai kasance ke annabin karshen zamani wala ma araba Allah yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi an yun kala nuru sayyidina muhammadin ya ciro hasken nan na shugaban annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam harraka qalba abdullahi bin abdul muttalibi sai ya motsa zuciyar abdullahi dan abdul muttalibi an ya tazawwaja da cewa yayi aure sai zuciyarsa ta motsa cewa zai yi aure ba'da ma ka rabatu da sahul ihsan bayan da ba'du bayan da annisaul ihsan mata kyawawa hada batu ta nemi auren sa amma bai yi ba yace ba ya so wara wasnahu fi nafsi kuma suka neme shi a cikin kan wara wadnahu fi nafsi kuma sun neme shi su waɗannan matan a cikin wato nafsi a kawunan sa sun neme shi akan cewa wato su zo wato su matan suke cewa sai da Abdullahi ya zo ya afku ya biya musu bukatun su za su bashi duk abin da yake bukata wa bazalanna lahu amwalan suka bashi dukiyoyi amwalan dukiyoyi da'ilatan masu yawa akan cewa ya zo ya biya musu bukatu bakarar sahha hakika ya inganta anna imra'atan cewa dai wata mata qalat lahu ta ce gare shi yau wata rana ka alayya afku a gare ni wato zo ka wato ka biya min bukatata walaka muslim ma kudita walaka yana da gare ka misalin abinda aka fanshe ka bihi da shi min al-ibli daga raqumma fa qala sai yace amma la haramu fal mamatu dunahu wal hillu la halla fa astabinahu والحر يحمي إرده ودينه فكيف بالأمر الذي تزكينه سيدي عبد الله ما كما زان الله في يغرير وأنم بيتوشن يكي شوى أما الحرام أما حرام فلما ماتوا دونه تو متوى ما فتنا كوما باينسا واتو قند متوى لش بالذات متوى لسألن متوى تو حرام ينا قبض متوى saboda bala'in haram da tsananin haram da musibar haram shine kaje da mai sunan Allah yake fada amma hawwatin zakati suna kira suna ambata suna cewa ai su mai haifan manzon Allah bayan aljanna ne ko duk wani bawa haje ko dai zanatin zaka ambace shi zaka je yana cewa wato zaka bincike shi sai dai wasu madaidaiku masu imani imani daga cikin su waɗanda akwai soyayyar manzon Allah a zuciyar su sune zaka ji suna cewa a su ba su yi jama'a da wannan musu ma kansu amma za ka ga duk sai mata wani malam ma wani babban malami ma halin tafi ne wai akan ya tabbata da cewa mahaifan manzo Allah bayan aljanna bai to shi ta kadi ba ka ji wannan magana da mahaifin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa yake cewa amma haramu amma haram falam ma shi duno wanda mutuwa da shi eh wal hillu yace shi huruminki la halla bai wato bai halatta gare ni ba fa astabinahu balle na nemi shi balle na nemi bayyana shi a ce hannu shi ke shi wannan gurbin eh balle wannan la halla ne akwai masu cewa la jalla wanda yau wannan ma la jalla ne to gaskiya mafi yawanci wasu ma da haka suke karanta shi to la halla ne zaka samu da yawa ne tafan har yanzu ba a samu an gyara shi ba la halan ba la jalla ba gani yadda yake wal hillu shi hurminki la halla bi halatta ba a gare ni fa attabinu balle ne ne mu bayyana shi ne nace zan shige shi a aikata sai fara mutan ka wal hurru shi da yami irdahu yana kiyayewar mutuncin sa dinin hu da addinin sa fa kaifa bil amrin ladhi tadinu to ta yaya kuma da namari wanda kike nema na da shi wa qala abdullahi yawma sai abdullahi ya fada wata rana bi ummi yi ga mahaifiyarsa muridu minki ina nufi da gare ki an tahasubi li imra'atan ki nema mana auren wata yarinya wato wata mata haka zata hasine mu abujiya kyau wa jamalin da jamala wa baha'in da kurjini wa kamalin da kamala wa hasabin da dangane wa nasabin da nasaba alim madaukakiya kala sai mahaifiyar ta ce ko ban wa karamatan ya wani kai so da karamci ya kai dan dana so da karamci wannan abin so ne abin karrama wani ya kai dan dana kuma inna hasanin cewa ita mahaifiyar dara sai ta ce wai fi ahaya ibrahim a cikin wato a cikin dangi na Qurayshawa wato a cikin ko ina wato cikin kabiloli na su Qurayshawa wa banatul arabi da yayin Larabawa falam tu ujiba ha illa aminatu ba wanda ta kayatar da ita sai sirri ta Amina bintu wahabin ta wahabi aw ka alai ha sai afku a gareta min faurihi da gaggawa fa amalat sai ta samu wato sai ta samu wannan sai ta samu juna bibi sayyidul anani da shugaban shugaban talibai sayyidul awwalina wal akhirina shugaban na farko da na karshe an sahali bin abdullahi an tabbaro daga sahali dan abdullahi kala yace lama arabballahu kalaka sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da allah ya nufin halitta shi domin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yi badan ummi a cikin cikin mahaifiyarsa amin sa sayyidina amina da lata rajabin wato adaran rajab ne adaran rajab wa kana da lata juma'ati sai ce daidai kuma da daren juma'a watan rajab kuma cikin daren juma'a anan aka samu cikin shi wannan daren ne aka samu cikin sa amma da ridwana sai Allah subhanahu wataala ya umarci ridwan hazinan jinani ne tsaran aljanna sai ya umarce shi an yi jahal firdausa ya bude wato ya bude duk wata aljanna ta firdausa duk ya bude ta gaba daya wanada munadin sai ne kira ya kira sai samawati a samawal ardi da kasai ala yake ku saurara inna nuran makanuna hakika haske abin taskacewa al makazuna abin taskacewa Allah jibilun nabiy hadi wannan wanda da gare shi ne annabi mai shiryarwa ya taqirru zai tabbata fi hadhihi lillahi a cikin wannan dare sai badan ummi a cikin cikin mahaifiyarsa Allah zai fihi ya timmu kalbu wanda fihi a cikin sa ne za a cika halittarsa wa yakhruju ila an-nasi zai fita kuma izuwa ga mutane bashiran yana mai bishara ne zai daga gare shi wa anka abil habar an karbo daga kabar wato ka'ab al-habar radiyallahu anhu ala qara musayyida annahu ya ce shi nudiya tilkan lailata yayi kira a cikin wannan dare fis sama'i a cikin samai wasu fayiha da sassan samai din samanta wal ardi da kasai wa bikaiha da duk wani bajire na kasa annan nura makanun ya ce haske a mun taska cewa allazi minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda daga gareshi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yattakiru ya tabbata lailata fi badani aminati a cikin dare a cikin cikin mahaifiyarsa sirrina amina dubala kai farin ciki ya tabbata gare ta dubala farin ciki ya tabbata gare ta wa azbaha tawaye gari yauma idan a wannan lokacin asramu duniya wato gwanki na duniya gaba daya tawaye gari mankusan abu kakkarewa safiya nayi a wannan dare da aka samu cikin shi sai ga gwanki din da gwanki ke tiya ta kai wa kan rubureshin qureisha ta kasance fi jadadin a cikin fari azimi mai girma faqadratil ardi sai ga kasa ta yi koyi wato duk ruwa sun zo kawai shuka da ta fito wa hamalata da ashija ita wato itatuwa duk suka yi ƴaƴa gaba daya wato duk suka yi ƴaƴa suka yi hore gaba daya yanzu wa ta ku muridu baki suka ta zo masu din kulli janibin daga dukkan sassa fa sun yi tilka sanatu sai aka sanya mu wannan shekara Allah ta humila fiha rasulullahi wannan da aka samu cikin manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin ta sanatul fatah shekarar budi wal ibtihaji da farin ciki wa ibn abbas an karbo daga dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda annahu kana cewa da shi ya kasance fi dilalati hamli aminata wato a cikin dalilan samun juna biyu na sirrina amina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna kullu dabati cewa dai dukkan wata dabba da quraishin ta quraishawa na dakat sai da tekolici tilkan dilalati a wannan a wannan daren duk wata dabba da irin da kurki tana magana a wannan daren wa qalat tana cewa ku mila bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an wato an samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil ka'abati naran tsaye da ubangijin ka'aba wa huwa imamud dunya shine shugaban duniya wa siraju ahliha kuma shine hasken ahlinta wa lam yabqa sarirun babu wani gado li malakin na wani sarki min mulkin duniya daga mulkin duniya wa lam yabqa bayi saura ba wato bayi wanzu ba illa asbaha fasiya waye gari man kusan abin karewa wa farat uhushil mashariki uhushil mashariki dabbobin gabas wa farat sai da ta tafi ilal magharibi zuwa wato zuwa gabas wato zuwa yamma ilal magharibi zuwa yamma bil bisharati da bisharori daban-daban wa kazalika ahlul bihari hakanan kuma ahlin koji wai bashiru ba'aduhum ba'adan suna kai wa tsakanin su bishara da bishara ahlin koji duk wasu wato dabbobi na cikin ruwa suna mujinin su bishara cewa dai an samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai bashiru ba'aduhum ba'adan sashi yana wa sashi wato bishara walahu yana gare shi fi kulli sharin a kowane wata min shuhuri hamlihi daga wato watannin da aka samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wata na farko kenan ne da'un aka yi kira fil ardi a cikin kasai wani da'un kuma aka yi kira fi sama'i a samai an abshiru ana cewa wato ku yi bishara faqara ana hakika ya kusanta an ya zahara abul qasim cewa dai baban qasim ya bayyana fil ardi wani da'un fi sama'i da kuma kira a cikin sama an abshiru da cewa ku yi bishara faqara ana an ya zahara abul qasim hakika wato ya kusanta an ya zahara abul qasim baban qasim ya bayyana maimunan mai albarka mubarakan mai yawan albarka wa an ba'd ulama an kalbo daga sashen malamai anna amina radiyallahu ta'ala anha cewa sai ritina amina Allah ya kara mata yarda akhbarat ta ba da labari bi anna halan ma hamalat bi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cewa dai ita yayin da ta samu cikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fi rajabin a cikin watan rajab ne ra'at rajulan sai ta ga wani mutum malihal wajhi mai kyawun fuska dama an ce an yi kira a can wato a cikin watanni kowane wata guda tara mun san mace tana samun wato ciki ta samu ciki cikin zai yi wata tara ne ko to kowane watan gaba daya ana yin kira ana cewa su yi bishara to a cikin wata na farko na Rajab dama a cikin watan Rajab ranar Juma'a da daddare anan ne aka samu cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan wata na farko bi anna hala ma hamalat bi sallallahu alaihi wasallam wato cewa ita ta samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rajabin a cikin watan rajab ra'at rajulan sai ta ga wani mutum malihal wajhi mai kyawun fuska da yibin ra'i hati mai dadin kamshi wa huwa yaqulu yana cewa marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu ma dalla da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce fa qultu sai na ce lahu gare shi inji sai tana amina sai tana amina in tana zaune a cikin daki ita kadai tana zaune sai ta ji mutum ya shigo a wajenta din yana mata wannan abin da wato yana mata ita wannan sallamai mai kyau wanda ma har sai da ta siffanta shi ma sai da ta ga shi wannan mutum wanda sai ta ce ya rajulan mali al wajhi tayyibir ra'ihati wa huwa yaqulu yana fada marhaban bika taho waye a cikin gidan yana cewa marhaban bika ya rasulullah marhaban bika ya muhammad qala sai ta ce fa qultu sai na ce da hu gare shi mar an ce wani ne kai qala sai ya ce ana adamu ni ne annabi adam abul bashari baban talikai fa qultu lahu sai nace gare shi ma turidu me kake nufi ne fa qala sai yace abshiri ina miki bishara ki farin ciki ya aminatu ya ce sai rishina amina fa qara amalati bi sayyidil bashari hakika kin samu cikin shugaban talikai wa fakari da kuma fakarun wato fakar da kuma alfaharin rabi'ata rabi'ata kabila ne ita rabi'ata wa mubarrin da kuma alfaharin nan na mubarrin wanda za su yi alfahari da shi rabi'a da mubarrin duk za su yi alfahari da shi qalat sai ta ce qalat aminatu sai zai tana amina ta ce walan ma kana shahru sani yayin da wata na biyu ya kasance da kala alayya rajul kuma sai wani mutum ya shigo a gare daga rajab sai me sai shi abin ko da wato sai wata shi abin da ya kama sai wani mutum shi ma ya shigo gare ta wa huwa yaquli shi ma yana cewa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah fa qultu sai nace da shi inda sai tana amina mana anta wane ne kai fa qala sai yace ana shi su ni ne annabi shi su fa qultu lahu sai nace gare shi ma turidu me kake nufi ne qala sai yace abshiri ya aminatu ina miki bishara ki farin ciki ya ke sai tana amina fa qara amalti bi sahibi tawili hakika cikin doki cikin ma'abucin tawili wal hadisi da hadisi kuma ka ce tawili shine fasarar qur'ani wal hadisi da kuma hadisi wala ma kana shahru salis yayin da wata na uku ya kasance da kara alayya rajul sai wani mutum ya shigo a gare ni wako ya kudu yana cewa assalamu alayka ya nabiyallahi amince ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah kuntu lahu sai kana amina ta ce wane wace nace da shi man anta wane ne kai fa kala sai ce ana Idris ni ne annabi Idris fa kuntu lahu sai nace gare shi ma turidu li take nifi kala sai yace abshiri ina miki bishara ki farin ciki ya amina ta yake sai tana amina fa kar hamalti bin nabiyir ra'is hakika kin doki cikin annabi wanda yake shugaba wallan ma kana sharur rabi' yayin da wata arrabi'u na hudu yazo da kala alayya rajul sai wani mutum ya shigo a gare ni wa huwa yaqulu yana cewa assalamu alayka ya habiballahi amince ya tabbata a gare ka ya masoyin alta qultu lahu sai nace gare shi man anta wane ne kai kala sai yace ana nuhun ni ne annabi nuhu qultu lahu sai nace gare shi ma turidu ni kake nufi kala abshiri yace ina miki bishara ki farin ciki ya amina ta yake sirrina amina fa kara hamalti bi sahibil nasri wal futuh hakika kin doki cikin ma'abucin taimako da duk wani budi wala ma kana shahrul khamis yayin da wata na biyar ya kasance da kala alayya rajul sai wani mutum ya shigo a gare ni ko kuwa ya kulu yana cewa assalamu alayka ya safa wata lahi aminci ya tabbata a gare ka ya tsarkakakken Allah kullu lahu sai nace gare shi man anta wane ne kai kala sai yace ana hudun ni ne annabi kullu lahu sai nace da shi ma turidu ne kake nufi kala sai yace abshiri ya amina ina miki bishara ki farin ciki yake sai da sana amina fagara amarti bi sahibi shafa'atul uzma hakika kin doki cikin ma'abucin ceto mai girma fil yawmin mawqudi a ranar alƙawari shine ranar tashin alƙiyama wallan ma kana shahru salis yayin da wata na shirye kasance da kala alayya rajul sai wani mutum ya shigo a gare ni wa huwa yaquli yana cewa assalamu alayka ya rahmatallahi amince tabbatar a gare ka ya kai rahmar Allah kullu lahu nace gare shi man anta wane ne kai kala sai yace ana ibrahimul khalil ni ne annabi ibrahim al-khalil fa da tayi kullu lahu nace gare shi ma turidu ni kake nufi kala sai yace abshiri ya aminatu ki farin ciki wato ina miki bishara ki farin ciki yake sai tana amina fa kar hamalti din nabi jalili hakika kin doki cikin annabi wanda yake mai girma wala ma kana sharu sadiq yayin da wata na bakwai ya kasance da kala alayya rajul sai wani mutum ya shigo a gare ni sai tana amina wa huwa yaqulu yana cewa assalamu alayka ya man iktarallahu aminci ya tabbata a gare ka ya wanda Allah ya zabe shi kullu lahu sai nace da shi manan anta wane ne kai kala sai yace ana isma'ilu zabih ni ne isma'ilu zabih abin da yasa yake zabihu saboda asan shi yana daga cikin ƴaƴan annabi wannan yaqub a lokacin da Allah subhanahu wataala ƴaƴan annabi wannan ko ibrahim lokacin da Allah subhanahu wataala yayi izini cewa ya yanka ɗaya daga cikin su yanka ɗaya daga cikin dai wannan mafarki ya kama sai kuma zai yanka ya sanya mai wuka a wuya dai duk ya samu shi annabi Isma'il yace to Allah fa ya ce ya bani umarni da yanka ka sai yace ai kawai ka aiwatar da umarni ya yadda da cewa zai aiwatar da umarnin ubangiji shine Allah subhanahu wataala wato ya bashi wannan umarni shine ya je zai ya kwantar da shi ya sanya wuka zai yanka shi yake nan sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika zai ce mace kar ka yanka shi Allah ya fanci shi zai ce ka yanka wannan rago shine sabon lalla idan lu sai dai a talaye da mutane ne to shine yace shine ake ce mishi Isma'ilu zabi sai shi ta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ibnu zabi yayi ne ni dan dan azabi guda biyu wato mai ka guda biyu shine annabi Isma'il din da mahaifin manzo Allah shi ma mahaifin manzo Allah shine haka aka wato mahaifin manzalin sai dai Abdullahi eh ka san sai dai Abdul Muttalib shine mahaifin su ko yau shine kakan manzo Allah Abdul Muttalib shine mahaifin wato shine mahaifin mahaifin manzo Allah to shi Abdul Muttalib shine yana da ƴaƴa ya wa an fara mai haihuwa sai yace nayi alƙawari in dai Allah ya ban ƴaƴa guda goma to sai nayi ka daya saboda kawai saboda godiya ga Allah na ba shi da shi Allah zan yanka shi sai yace nayi wannan alƙawarin to shikenan da yace nayi wannan alƙawarin shikenan sai Allah subhanahu wataala ya bashi wannan sai ya bashi sai zama an bashi ƴaƴa guda tara sai ya zama na goma shine mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
kuma da kuma yake na goma shi zai yanka eh to mai kuma zalla kuma ya zama kuma shi ya tsan sa andane ku ya tsan mai kuma san Allah kuma gaba daya maka an tsan mai kuma ana mutukar kawai sa saboda akwai shi manzo Allah ya cikin sa ya zama yana da farki ko ina ana san shi inda yake inda yake kallon shi ake ana san shi to shikenan sai aka ce to ya za sarka a to aje ka aba aje ai koya aka je Ka'aba aka shiga Ka'aba aka je aka jejjera su aka jejjera su su goma gaba daya to akwai abin da suke na kuri a wanda in ya nuna musu ga wanda yake shikenan an gane ku to da aka jejjera su sai suke wannan kuri ko sai ya fada ga wa za a yanka so sai ya fada ga Abdullahi yau shine na goma sai aka kare kuri ai sai fada ga Abdullahi an kare kuri ai sai fada ga Abdullahi kuwa sai ya tafi kowane ta sai ya tafi kowane kira kuwa da ina take tunzi a zai daga ce ah yo ai yanzu akwai wata malama tana nan wajen sha wato wai tana nan wajen kitar a nan Madina kenan tana nan ita bokanya ce ta san ilimi sosai aje a tambaye ta zai daga daga tambaye ta yace to kuje ku dawo sai ku in kuje kun dawo nan san yaya zai akan abin ima lokacin an fada sai daga je aka dawo sai yake shi kenan sai tambaya sai tambaya bayan an dawo yake to ni ma an fada an ce nawa ne idan aka kashe mutum a cikin addinin ku idan aka kashe mutum ake biyan diya sai kace ana bada rakumi 10 sai ce to shikenan kuje ku jera shi da rakumi 10 da shi Abdullahi idan aka yi wato idan aka yi kuraya idan ya fata da rakumi 10 to shikenan kaga shi Abdullahi ya kubuta sai ayyanka rakumi 10 idan kuma bai kubuta ba to sai a tsara wata 10 yau sai a ƙara su goma a kai ashirin yau zai zama ashirin shi ma in bai sai a ƙara har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa wannan ne sai ya yi dinin sai da kuke tambaya eh haka yayi haka yayi haka ko yayi haka yayi eh aka zo goma wato aka zo Ka'aba aka je da mutum goma aka je da Sayyidi Abdullahi ana je da Sayyidi Abdullahi da mutum goma aka je ofisar aka sai ta fada ga shi Sayyidi Abdullahi sai aka ƙara goma sai zama ashirin aka yi ya fada da Sayyidi Abdullahi aka kara ya fada da Sayyidi Abdullahi har sai da aka kai guda dai rafin madani ana jefa su a darin nan sai fada da su zaku ma shi kenan da aka kaka shi kenan kai ya kara ku sai yasa a yanzu nan idan ka kashe mutum rafin madani sai bada guda dai guda dai aka bada nan to shi da ake fada to shi ne ake ce mishi da Ma'idus Zabi kullu lahu sai nace gare shi ma turidu ni kake nufi kala yace abshiri ina miki bishara ki farin ciki ya ane sai kake suna amina fa kada amalatin bin nabiyyin raji hakika kin doki cikin annabi wanda yake mai rinjayi almalihi kyakkyawa wala ma kana shahru tsamin yayin da wata na takwas ya kasance da kala alayya rajulun sai mun je shigo a gare ni ko ya kude yana cewa assalamu alaikum muke tabi ta gare ka ya fi da tallahi da zarfan Allah kul ya ku sai nace mana anta wane ne kai kala ana Musa ibn Imran yace ni ne Musa dan Imran kullu da gune ke gare shi ma shi ne kake kala yace abshiri ki farin ciki wato yace sayyidina an ina miki bishara fa kada hamalti bi man yunzir alayhi alquran hakika kin samu cikin wanda wato wanda za a sokan mishi da alqurani wala ma kana shi'aru kasu yayin da wata na tare kasance da kala alayya rajulun sai wani mutum shigo a gare ni ko ya kuli yana cewa assalamu alayka ya katimar rasulillahi amin ke tabbata a gare ka ya cika makon manzannin Allah dana da qurbu min ka ya rasulullah kusanci ya kusanta da gare ka manzan Allah na haihuwa kuntu lahu nace gare shi mana anto ne ne kai kala ana Isa yace ne ne annabi Isa ibn Maryam ta Maryam kuntu lahu nace gare shi ma tuwe ne kake nufi kala yace abshiri ya aminatu ki wato ina miki bishara ki farin ciki yake sai suna amina fa kada amalta bin nabiyil mukarram hakika ki doki cikin annabi wanda yake mukarram abin girmamawa war rasulul mu'azzin wanda abin girmamawa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi lima ukhlu wa nasati min ma sabaqa min ilahi ibrahim wa ala alihi ila sirati al-mustaqim wa ala alihi aqdim wa ila al-azim rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bashir an-nabiyya bima katamna ya ubangiji kai bishara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga abinda muka rubuta shi da abinda ma muke karantawa cikin wannan littafi kuma shi bishara wa hamlana bi zalika al-bishara kuma ka bamu da sabon wannan bishara fi kulli tarfatan a cikin dukkan kyautawa ji wa fi kulli lahazatin da kuma dukkan wato harara ya man amru ya wanda lamarin sa bainal kafi wa nuri yake tsakanin kafi wa nuri shine kun fa kun ya manya kuni da shein kun fayku ya wanda zai cewa abu kun kasance fayku kuni kawai kasance warwaye ibn ishaqa har wato daga ɗan ishaqa anna aminatu jari anna aminata hakika sai sunan amina radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda kala ta ce ma sha'urtu bi anni amaltu bi ban san cewa dai ni ina dauke da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala wajidtu lahu sakala ban ji wani nauyi ba wala wahaman ban ji wani wato ban ji wani laulayi ba kamata jidin nisa'u kamar yadda mata suke ji illa anni sai cewa dai ni an kamtu haidina yi musan hairata wa atani atin mai zuwa ya zo mani bainan na'imati wariya kaza ce tsakanin bacci da farki fasala sai yace al sha'urti bi annaki amalti bi sayyidil anami shin kina sanar cewa fa kina doke da cikin shugaban samammu wato shugaban kasantattu kuma a mahallin sanan sai ta tayi kyale ya man jikiri ata iza danat wala da fi hasira hi wata ta kusanto atani sai zo man fa kala sai yace kuli sai yace man ki fada uizuhu wato uizuhu bil wahidi ki nema mashi tsari da kadaituwa min shirin kullu hasan daga shirin dukkan hasan wato hasan mai hasara kuma sanmi sanan ki ambace shi muhammadan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waruya arwaitu anna allah tabaraka wa ta'ala hakika mun dokin sarki azana tilka sanata yayi izini a wannan shekara da jami'in nisa'i duniya dukkan matan duniya allah ya aminna illa zikran kasu doki cikin kowa wato sai maza karamatan lahu dan karamci gari sallallahu ta'ala alaihi قالت آمنت سيدنا آمنت لما حملت لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني نسوه وفي يعني نسوه من ذلك صلى الله عليه وسلم كانت ليلة الجمعة يقن تدر الجمعة من شهر رجب أو ترجب ولم يبقى في مكة دار ونقرى بكثن شبك في مكة أشكم مكة إلا دخل حنوه فاتي حسي أشك تكنزا وفي أول ليلة أشكم فرقن داي من شهور حملها دقا وتنن حملها وتشكم من ذلك صلى الله عليه وسلم zalzala iwani kisra iwani kisra ginin nan ne kisra ta zalzala sai ya girgiza wa fi shahar sani a cikin wata na biyu in kala atla akwan wato kasantattu sun cika bil bushara da bushara wa fi shahar salisa a cikin wata na uku in kada ana haru sawata watan nan wato kogin nan na sawata in kada ya yake da ruwa ya zama ba ruwa ta haji wa fi shahar rabiu a cikin wata na hudu banat da har asrar lokafiya al asrar lokafiya asrai wanda suke koyayyu banat da har ta bayyana a gare وفي شهر الخامس أشكم وتانا بير غابت بحيرة واتو بحيرة كوجين ساوتا غابت تاكاتي وانا هي في شكرا شكرو تكوان دي تاسوني تكين وانا كوجين دروا اما تكين وانا دران دبات ديا تكير كاتي وفي شهر الثالث أشكم وتانا شدا حمدت النيران وطا إيجا شتاب شكرا بات ديا وفي شهر الثالث أشكم وتانا بقوي إن شك الكسرا إيوان الإيوان جنة جنة نا likisra likisra in shafa sai ya tsaye wata kada an ra'asi taju attaju wato kan be na sarauta wata kada sai ya fadu an ra'asi daga kansa wa fi shahari samini a cikin wata na takwas azuma karbuhu bakin cikin shi ya girmama wahada ya motsa fasala an zalika alhabara sai ya tambayi wato malamai masana wal kahana da gumaka faqalu sai suka ce kada karuba maulidi waladi adanan kada karuba hakika ya kusanta maulidi haihuwar waladi adanan dan dan adanan wa huwa nabiyyu akhir zaman shi ne annabin karshen zamani alman uti abu siffan tawa fi tawrata a cikin atawra wal injila da injila wal zabura da zabura wal qur'ana da alqur'ani wa man yanzila alayhi alqur'anu shi ne kuma wanda za a saukar mashi da alqur'ani wa fi awwal laylatin min shahr al-tasi a cikin farkon dare na watan tara wato shi ne watan rabiul awwal wannan wanda muke cikin sa wa huwa shahru rabi'i aw shi ne watan rabiul awwal hasala li aminata suru farin ciki ya tabbata ga sayyidati na amina wala hana da farin ciki وفي ليلة الثانية أشكين دارينا ثانية نا بيو بشرة بنيل المنا واتو تاي بشارة بنيل المنا دا أما تبشارة دا سامن دكا قبن دكي يقول وفي ليلة الثالثة أشكين دارينا أكو كيل لها في أبشي أغريتا نقر حملت بمن يقوم بحمدنا أجيب أكينكو تشكي زوان دا زيك أيو دا بحمدنا دا يبمو وشكرنا دا قولي منا وفي ليلة الرابعة أشكين دارينا أكو sami atazbihar malaikati sai taji tazbihin malaikati sai sama ya sama wa fi jalati alkanzati a cikin dare na biyar ra'atul kalil sai taji annabi ibrahim al-khalil shi manami ha a cikin bacin da ya kula da hayana cewa a gare ta abshiri ina miki bishara ki farin ciki ya aminta yake sai sana amina bi hadan nabiy jalil da wannan annabi mai girma sahibul qadari ma abucin daraja wata na da daukaka wa fil lailati sadisati a cikin dare na shida kamula inda alfaru sai farin ciki ya cika ga sai sana ga sirrina amina. wama fatara bai yake wannan farin cikin wama wala bai rauni ba wa fili lati sadi'ati a cikin dare na bakwai sada an hannuru rida nuru rida hasken yarda sada an hasai ya daukaka a garita wa amma zalikal kina wato wadata ta gane ta wa fili lati saminati a cikin dare na takwas sani adli sani da fari taji halishi da farin ciki wasu duri da farin ciki ne yunadi yana kira wai kure na cewa ya aminatu yake sai suna aminiya karubat wadarat nurin nuri hasken haske haihuwar hasken haske ta kusanta wa badalul buduri watan watanni wa fillailati tasi'ati a cikin dare na tara bada sa'aduha arzikinta ya bayyana wargina da wadata wa fillailati al'ashira a cikin dare na goma bajjatul mala'ikatu mala'iku sun tauka murya suna tasbihi li raddi haka ubangijinta bil hamdi da yabo wa shukuri da godiya wassana da yabo dai wa fillailati al-hadiyati ashra a cikin dare na 11 zala an amina ta ta'abu wato duk wata wato wahala ta gushe ga sirati na amina wala ana da gajiya wa fillailati saniyata a cikin dare na wato na 2 saniyata ashra na 12 a hasat anna al-hamla sai ta zaci cewa dai wannan cikin yuridun nuzula yana nufin sauka da talaki da haihuwa wala hana da kuma farin ciki ga haihuwa ga farin ciki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih da ma ugula da katim da ma sabaka na salatu bil aj wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa bihi wa mujradi la azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ja'ala hadha an-nabiyya ya Allah ka sanya wannan annabi al-mukarrama abin girmamawa wal habib al-mu'azzama masoyi abin girmamawa kutu arwahina shine abincin ruhika wa ruha ashbahina shine kuma ruhin nan na jikun kunan fi din wa dunya a cikin addini da duniya wal akhirati da lahira wa ja'alna ka sanya mu min akbar an-nasi daga mafi girman mutane hazzaka min wirasatihi daga magadansa wa ja'alna fi mushahadati dal'ati ka sanya mu daga cikin waɗanda za su ga fuskar manzon Allah al-bakiyati mai haske mai wato kikkiawa abadan har abada bi haisu ta inda la ta hajibuna anha ba za ka sha muka ce mu ba daga gare ta walau da hadatin ko da kyautawa ido ne mina da hali daga zamani ya zijjira da ikira ya zijjira da ikira kuma da ma ja'a hada lahu sannan yayin da naqura ta zo mata wa kanat tijari ta kasance a cikin gida fardan ita kadai ra'at da'iran sai ta ga wani tsuntsu a biye da fari karan masaha fuada ya shafi wato zuciyarta nan kirjinta saboda lokacin tana dan jin tsoro fa zahaba ra'aha shikenan sai razani ya tafi a tare da ita kuma utiyat bi shurbatin sai aka mata da wani abin sha bai ba a fari fatana wala ta sai ta karbe shi fa aza alhamin da sai haske ya haskaka a gare ta alim madaukaki kuma ra'atin su watan sai ta ga wasu mata kan nahal kaman da dino tiwala to kai fa ahada wato fa ahada kana biya sai suka kewaye da ita fa qala sai ta ce mina aina alimtun nabi na kuka san dini wa fi riwayatin a cikin wata riwaya an hada gare ta qala sai ta ce fa qulna li sai suka ce gare ni nahnu asiyatu nike wato nike asiya imratu fir'auna matar fir'auna wa maryamu binti imrana nike maryamu wato yar imrana wa haula ilhurul ayn wadannan kuma matan hurul ayn ne kuma ra'at dibajin sai ta ga wani labale labale haka dibaji abiye da fari min bayni samai tsakanin sama wal ardi da kasai wa rijalan ita ga wasu mazaje da aidihim abayika a hannunsa akwai butoci fitsatin na azurba wa kidatin ita ga wani yanki wani garke haka mina dairi na daga tsuntsaye haka balatta fuskanto ta hatta ga da kucira ta hasila ta lullubi dakin ta su wannan tsuntsayen gaba iskan da ke dakin sai suna amina manajiru ha dumbarin wannan tsuntsayen min zumur ruzi daga zumur ruzi ne wa ajne hatuha wato fukafukanta linal yakuti daga yakuti ne wara atma sharikal arabi sai gashi sai suna amina an buda mata ta gano gabas din kasa gaba ɗaya da tango gabas gaba ɗaya ko magariba sai ta hango yamma gaba ɗaya ko ina ya tango wata lata ta alani sai ta ga wasu tutoci guda uku mansuba ce a barkar kafawa alaman tuta daya bil mashriqi gabas take can aka kafata wa alaman tuta daya bil magharibi a yamma aka kafata wa alaman tuta daya ala zahalika abaci tana akan ka'aba fa aka zahanni fasu sai yayi wa ta kamata fa wada atuhus fa wada atuhu sallallahu alaihi wasallam sai ta haife shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wukufan ala al-aqdani fi haqqi sayyidi sayyidi wace shugaban yace mu tashi mu yi tsaye ala al-aqdami a bisa diga digan mu fi haqqi sayyidi a cikin haƙin shugaban mu to az suke girmama shi wal jinnu da wannan da aljanu wal insu da mutane assalamu alaikum ya ainul haqqi allati tajidna mina urushil haqqi sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya habiballah sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya safwatullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya rahmatullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallim assalamu alayka ya martabata jami'atul asma'i wa sifat sallallahu alayka wa ala alika wa sallim السلام عليك يا من فاتحيته لبديه إيجاد براءة استهلال صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من كاتميته براءة المختم والكمال صلى الله عليك وسلم السلام عليك أيها الإجاب الأعظم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا عين المعارف الأكوان صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور العرش الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور عيون الإنسان صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا إنسان عيون السلام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا إنسان عيون صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا كاتم النبيين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا كاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى عليك وسلم السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فقر صلى الله عليك وعلى عليك وسلم السلام عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى عليك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى عليك وسلم السلام عليك يا من كتب بأنك على كل شيء عظيم صلى الله عليك وعلى عليك وسلم السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم صلى الله عليك وعلى السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور السماوات والأرضين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الباب والمنجاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الراحة والنجاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا ثاني اثنين الوجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا معجن الأنوار والأسرار صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أول بارد التجليات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من تجلى له الحق في كمال الذات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب الميراث صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما يندب عن الهوى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما زاد البصر وما غدا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الزاد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من جمع بين البطولة والسيادة وعليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا مفرج الكروب وعليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب اللواء صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حياة الأرواح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب التشكلات الباكرات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك أيها الزهرة البيضاء صلى الله عليك وعلى السلام عليك يا قلوب الوجود وروح العارفين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا والدا وما ولدا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا علم الرشد والفلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح السلام عليك يا من هو الدين والصلاة السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا شفيع يوم المحشر السلام عليك يا خير المرسلين alayka wa ala alika musallim al madada ya rasulullah wa alayka wa ala alika musallim al madada yadi ya rasulullah alayka wa ala alika musallim ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah wa alayka wa ala alika musallim al-kifayata al-kifayata ya rasulullah wa alayka wa ala alika musallim al-wilayata al-wilayata ya rasulullah wa alayka wa ala alika musallim an-nasrata an-nasrata ya rasulullah wa alayka wa ala alika musallim allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ولا قاتل من ما ترى كنا سر ولا هادي وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
القاتل من ما سلفنا في الله سبحانه وتعالى.
الرحيم وعلى آله حق قدره ومن كرائه العظيم لا تفاجئ دك أبنى مكروطة على كتبت رمنا لشي أنه سبيع منا فاتن